as an official of the Gulf of Guinea Commission.
Yaddashu gaban Ghana na Na'adu Danko Akufo-Addo ya rasar da wasu sabbin jagororin kungiyar haɗin gwiwar kasashen yankin tekun Guinea kenan a Accra babban birnin kasar Ghana. Taron kolin kasashen yankin tekun Guinea wato Gulf of Guinea Commission mai fafutukan kare yankin daga ayyukan masu fashin teku da dai sauransu da aka gudanar a jiya Talata ya samu halartar wasu shugabannin kasashen yankin ciki har da shugaban tarayyar Najeriya Muhammadu Buhari da wasu manyan jami'an gwamnatoci. Yayin jawabin sa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya jaddada muhimmancin aiwatar da taron kolin kasashen abinda yace wannan zai taimaka wajen tabbatar da zaman lafiya da inganta tsaro a yankin. Shugaban ya kara da cewa tilas ne a gare mu da mu karfafa tarukan kungiyar kasashen yankin tekun Guinea da na shugabannin kasashen domin samun damar tattauna matsalolin mu tare da lalubo hanyoyin magance su domin samar da zaman lafiya da tsaro da kuma ci gaban kasashen yankin tekun Guinea. Shugaban ya tabbatar wa mambobin kungiyar kasashen cewa tarayyar Najeriya ta cimma nasarori da dama wajen yakar ayyukan masu fashin teku a yankin tekun Guinea tare da bukatar da kasashen kungiyar da su samar da dokoki da za su haramta fashin teku kamar yadda Najeriya ta aiwatar. Dangane da shawarar da shugaban tarayyar Najeriya Muhammadu Buhari ya gabatar yayin taron, ya sa na tuntubi tsohon babban jami'in dakarun soja na kasar Ghana, Ghana mai sharhi kan harkan diplomasiya da kuma tsaro Umar Sanda Ahmad, inda na yi masa tambaya ko shin ya jira wannan tsokaci da shugaban tarayyar Najeriya Muhammadu Buhari ya gabatar musamman na karfafa aiwatar da wannan taro domin samar da zaman lafiya da ci gaban kasashen a inda yake cewa
in ai hadin biwa tsakanin garurukan da suke fuskanta teku kamar yanda President Buhari ya gwada, ina tsammani za a ci buri samu dace wannan kuma ya rage wannan ta'addanci da muke gani. Wannan ra'ayi ne karbabben ra'ayi kuma yanda zai amfanar da jama'a, domin yau idan jirgin teku ta tashi daga Najeriya za ta shigo Ghana a zo a tare hanya a kwace kagan wannan ina rage mana arziki na kasa ba dan kasa Ghana kadai ba, wurin da ya fito Najeriya sun yi hasara mu kuma mun yi hasara, shi in ba tashi da sauri an magance wannan ba zai koma da mu baya.
Shugo shugaban Ghana na Na'adu Danko Akufo-Addo mai masaukar baki kana wanda ya jagoranci taron ya bukaci da mambobin kasashen da su yi kokarin bada nasu gudunmawa wajen tabbatar da shawo kan matsalan ɗan fashin teku, abinda yace shine hanya ɗaya tulo da zai taimaka wajen karfafa tsaro da ci gaban kasashen.
Strengthening peace and security and winning the fight against maritime related crimes in the region.
Hamza Adam, muryar Amerika daga Kumasi, Ghana.